Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maila Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum sunana Muhammad Lalo. Yayin da kasar Myanmar ke fuskantar karin zanga-zanga da tarzoma jami'in majalisar dinkin duniya da ke bincike kan kare haƙƙin bil'adama a kasar yayi kira ga kasashen duniya da su dauki matsaya daya wajen nuna adawa da juyin mulkin da dakarun kasar suka yi a watan Fabrairu. Aje Juma'a Thomas Andrews ya ce abin takeici ne a zira ido ana kallon sojojin da suka karɓe mulkin suna irin wannan aika-aika a kasar wacce har ila yau ake kiranta Bama. Ya kara da cewa ya zama dole kasashen duniya su kobe rigar kariya da dakarun kasar suke da ita don su fuskanci hukunci. Sai da jami'an kasar ta Myanmar sun fada wa majalisar cewa hukumomi suna matukar takatsantsan kan yadda suke tunkarar masu zanga-zangar. Mai magana da yawan hukumar lafiya ta duniya da WHO Margaret Harris ta ce allurar kafin cutar COVID-19 ta AstraZeneca na da inganci inda ta jaddada cewa ya kamata a ci gaba da amfani da ita. Wannan matsaya ta hukumar ta WHO na zuwa ne yayin da kasar Thailand ta bi jerin karin kasashen nahiyar Turai da ke jingina amfani da allurar. Saboda daskarewar jini take haifarwa a lokaci zuwa lokaci. Wata sanarwa da hukumar hada magunguna ta nahiyar Turai ta fitar ta ce alfanun allurar na ci gaba da dara illolinta za kuma a ci gaba da amfani da ita yayin da ake gudanar da bincike. Hukumar ta WHO ta kuma kara fadada hanyoyin wadatuwar allurar inda ta sahale a fara amfani da ta Johnson & Johnson wacce ita ce ta farko da ake yi sau daya sabanin sauran da ake yi sau biyu. Gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya yi kimimi ya ce ba zai sauka a makaminsa ba saboda zarginsa da ake yi da al'amuran da suka shafi yin lalata yayin da yake ci gaba da fuskantar matsin lamba. A ranar Juma'a gwamna Cuomo wanda dan Democrat ne ya yi Allah wadai da wata gamayyar 'yan jam'iyyarsa da take yekuwar ya sauka a mulki saboda cewarsa bai aikata abin da ake zarginsa a kai ba. Baya ga wannan zargi Cuomo na fuskantar suka kan yadda ya boye adadin mutanen da suka mutu a gidan gajiyayyu. Sanadiyar cutar COVID-19 har na tsawon wasu watanni a da ranar Juma'a jam'iyyarsa ta Democrat a New York ta juya masa baya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jami'in hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce wani binciken kwayoyin halittu da aka gudanar ya nuna cewa mai yiwuwa barkewar cutar Ebola da ake gani a kasar Guinea ta samo asali ne daga wani da ya warke daga cutar wacce aka yi fama da ita a yankin yammacin Afirka. Yayin wani taron manema labarai a Geneva babban jami'in kula da ayyukan bada agajin gaggawa Michael Ryan ya kwatanta sakamakon binciken a matsayin abin mamaki. Masana ilimin kimiyya a Afirka da Jamus ne suka wallafa sakamakon a shafin yanar gizo a jiya Juma'a inda suka ce nau'in cutar ta Ebola da ake gani a kasar ta Guinea na matukar kama da nau'in wacce aka gani a shekarar 2014. Hukumomi a Iraki sun ce mayakan ISIS sun kashe wasu mutane bakwai 'yan gida ɗaya a lardin da ake kira Salahuddin da ke arewacin ƙasar. Lamarin da ya firgita mazauna yankin tare da harzuka su. 'Yan uwan mamatan waɗanda suka fusata sun ce ba za su binne gawarwakin ba. Har sai manyan jami'an ƙasar sun ba su amsa kan abin da suka kira ƙarin hare-hare da ake yawan kaiwa a yankin wanda 'yan Sunni suka fi rinjaye a cikinsa. Jami'an ƙasar ta Iraki da dama ciki har da gwamna Ammar al-Jabbar sun tabbatar da aukuwar wannan lamari. 'Yan sanda a New Delhi sun tsare dambun 'yan kabilar Rohingya da ke gudun hijira yayin da suka je ofishin kula da masu gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya suna neman mafaka daga abin da suka kira musgunawa da suke fuskanta daga wurin jami'an tsaro. 'Yan kabilar ta Rohingya sama da 200 a birnin Jammu da ke arewaci aka tsare a makon da ya gabata waɗanda 'yan sanda suka ce sun shiga ƙasar ta ɓarauniyar hanya kamar yadda wata sanarwa da hukumomi suka fitattace. 'Yan sanda sun ce za a mayar da su kasarsu ta Myanmar da suka tsere wa domin tsira daga kisan kyashi da ake musu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Be away. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu mai da hankali kan ci gaba da kalin barazanar tsaro da jihar Niger ke fuskanta. Toma dalla Jihar Niger na ci gaba da dandana kudarta daga hannun yan bindiga dadi da kusan a kullum sai miyagun mutanen sun tafka aika-aika a sassa daban-daban na jihar. Wasu akan ji labari, wasu kuma ba a ma jin labari. A baya-bayan nan dai za a iya tunawa da gaggawa irin aika-aikar sace ɗaliban makarantar sakandaren Kagara da kuma wasu fasinjoji a motar sufuri ta gwamnatin jihar. Amma ko da baya ga waɗannan, ana ci gaba da sace gwamman mutane a jihar ta Niger. A wannan mako ne wasu gungun yan bindiga dadi suka farma a garin Kutunku dake karamar hukumar Wushishi a jihar ta Niger, inda suka yi awun gaba da sama da mutane 20. Fatima Zagi, wacce yan uwanta da dama na daga cikin waɗanda aka sace din, ta mana ƙarin bayani.
Jiya da daddare ran karfe 1 dare suka shigo, wasu ji abin cuki su daga nisa ne sai suka tako. Da suka shigo sun shigo suna alibi suka shiga gidaje, duk wanda suka gani ko dokiya suke suka kama su da duka, suna kwashe mutane. Yanzu sun doka mata guda 8, maza guda 11. Fulani sun fito yanzu na garin, kasa ko Fulani suna iyo yanzu kaman kwashe mutane su guda 9 su ma, wanda aka sani kenan a yanzu bamu san ga su da mutane da yawa sun gudu. Mata kuma guda 2 akwai wanda za a warda su.
To ko zaki ga mana adadin mutanen da aka halaka?
Ba su kashe kowa ba, amma an dai ci duka bi.
So no kenan yan bindigar na zuwa wannan gare na ku.
Ba karan farko ba, akwai lokacin da suka sababbin wani alaji haka nan. Mutumin sai samu ya subsidy ya kulce musu. Tun lokacin kuma sai muka kashe wasu kuma a cikin mota sun fito daga kasuwa. To shine kenan jiya suka shigo, kuma da yan bangan garin sun tattashi a lokacin nan sai suka danyi shiru. To sai jiya kenan kuma sai ga ta.
To ko ba ku da yan banga ne a garin?
Akwai yan banga dan har sun dauke ugar yan bangan ma jiya din.
Yana cikin wadanda suka wuce da shi?
Eh, suna cikin wanda suka wuce da shi.
Yanzu wani hali ake ciki a wannan gari?
Gaskiya garin yanzu na rikita yake, dan mutane hankalin su a tashi yake a yanzu dai da mutu suke. Banga ma da yawanci kwashe kai suke suna koma cikin gidan iyayen su, dan garin ya zama musafin tsoro yanzu. Kai kira fa maka yi fa ga taimako, dan Allah a tashi tsaye a shigo mana a zo a ga halin da mutane suke ciki sannan a taimaka mana.
Dan Juma da Lagu, wanda shine shugaban karamar hukumar ta Wushishi, ya mana karin bayani.
Wannan da kake magana shi kade kuka ji, wannan abu kusan kullun na faruwa, amma ka san ita gwamnati musamman takan so ta maida hankalinta ne a abubuwa haka da suka faru, wanda yake sun faru ko ya shahi wani nata ko ya shahi na wani wanda ke kusa. Kamar a misali, zan baka misalin kamar kwanakin baya wannan NSC da aka tare, kaga wannan ya jawo a lot of international attention saboda akwai mutane da dama da ke cikin birane da abin ya shafa. Amma wannan abu kusan kullun na faruwa da mu, muna kai korafe-korafenmu gurin gwamnati. Babu wani abin da ake muna, babu wani gudunmuwa da muka samu daga gwamnati. A lokacin da ake batun magana an kwashe mutane a NSC Yabos, an kwashe dalibai a Kagara, akwai yan yaran Kaliko da aka kwashe guda 11. At the same time, wanda yake mun kai mu gwamnati koke-kokenmu, an bar iyayen yara a the mercy of wa'annan ban gwamnati, ta ce kada ka biya diya, an dauke matanka, an dauke diyarka, tana cikin daji tare da mutanen gami, ake mata baka gwamnati ta ce kaka bada kosishi, kuma kai baka ga abin da gwamnati take maka ba na akwato familika. Mu ne gurgurdan abinda daga cikin abinda Allah ya hore muna, muke kokari muna taimaka ma jami'an tsaron nan.
Shugaban karamar hukumar ta Wushishi kazalika ya kuma kara da bayanin adadin waɗanda aka sace a halin yanzu.
Yanzu mu confirm akwai mutum 25 da suka dauka, muna tsara da diga don mu kara tacewa a duk ko yayi haka. Amma yanzu da aka kirga akwai mutum 25 a kwasha kawai da maza da mata.
To ko yaya masana tsaro ke kallon matsayin jihar Niger a sha'anin tabarbarewar tsaro? Dr. Yahuza Ahmad Geso ya mana karin bayani.
Jihar Niger jiha ce wacce take dauke da sarkakiya mai yawa dangane da abin da ya shafi matsalolin tsaro. Abin da yasa nace jihar Niger tana dauke da sarkakiya, hudu daga cikin manyan dazuka da suke da matukar hadari a arewacin Najeriya, dukkaninsu suna da alaka ta kai tsaye da wato yankuna na jihar Niger. Daga karamar hukumar Jiri ta jihar Kaduna zuwa karamar hukumar da take makwabtaka da ainihin wato jihar Niger, karamar hukumar Tafa ka dauki wato yankin da da yake da alaka da yankin Birnin Gwari da kuma yankin da yake da alaka da sashen da ya hada kananan hukumomi masu matukar barazana a jihar Zamfara da jihar Katsina yankin Faskari da Sabuwa da kuma wanda shi yankin Karma kuma Dandine da kuma wato wani bigire shi ma mai matukar nauyi wanda ya shafi yankin wato kabar garin Maska a karamar hukumar Funtuwa zuwa inda zai hada ka da yankin karamar hukumar Giwa wanda wannan in ka gangara zai tafi da kai ya da sake dawowa da kai ta bayan wasu dazuka da wasu kwazazzabai waɗanda suka hada da wato mahorar sojojin Najeriya da ake cewa wato jaji cantonment domin daga can ƙasa da ita daga dan nesa akwai wasu gurare waɗanda suke masu matukar barazana wanda wannan in ka hada ka tattara zaka ga cewa wato ita wannan hanya wace su waɗannan ƴan ta'adda koko mahara na wato masu kai hari karin sar kanoki ko kuma su tare mutane su kama su dan kuɗin fansa da sauran makamantansu zaka ga cewa wato waɗannan waɗansu hanyoyi ne waɗanda suke masu matukar muhimmanci a gurin su sannan kuma suka zo suka yi mahada da wata hanya wace take ta dauko awan dogon tafiya tun daga kusan yankin Enugu ta biyo ta yankin wato Ugala ta kuma to wace za ta zo ta sake hadoka da kusan wato yankin dazukan da in ka wuce garin Akwanga kamar kana tafiya zaka shiga gidan waya zuwa Sakafancan akwai wata sarkakiya da wata sadada a wannan guri wace take sake komawa ta hada wancan yanki to waɗannan gurare suna daga cikin gurare manya-manya waɗanda ake da tuhuma da zargin cewa ana yawo da miyagun makamai koko masu daukar aikin safarar kai makamai da kuma dawo da makamai da sauran wasu abubuwa makamantan waɗannan suna amfani da waɗannan gurare da kuma waɗansu gurare waɗanda ba zai yiwu mu faɗe su ta kafafen yaɗa labarai ba amma dai mun dade da gayawa wato jami'an tsaro musamman abin da ya shafi wato jami'an tsaro na farin kaya da kuma sojojin Najeriya akan cewa dauki matakai akan waɗannan gurare wannan matsala ce babba wato da take shafar jihar Niger sannan wani abu na gaba idan ka dauki wato yanda aka wato suke cin waɗannan masu aikatani suke cin karan su ba babbaka tsakanin wato abin da ya shafi wasu yankuna na kamar misali Rijana Gidan Busa da yankin shi kanshi Jere da Katari da kuma wasu ƙauyuka da suke tsakanin Dorawan Mallam Shehu da kuma Dorawa da kuma wato kusa da Tafa don akwai wasu kwazazzabai da wasu ƙoramu waɗanda nan suka gangara suka sake haɗewa da wasu daga cikin gurare na jihar Niger wanda suke da alaka wanda in ka zagaya za su sake ɗauke ka su tafi da kai su koma da kai wato har cikin waɗansu dazuka da suke da iyaka da yankin Kwantagora kaga za mu ga cewa wato jihar Niger tana cikin wani kamar wato sartsi wanda yake tamkar wato dan karamin abu wanda zai shiga can cikin jikin dan adam wanda gashi ana ganin shi amma ciro shi kuma da wanda zai ciro shi da wanda za a cirewa a jikin shi dukkaninsu suna cikin tashin hankali
Dr. Getso kazalika ya kuma bayyana abubuwan da yake ganin in an bi su za a samu maslaha a cikin wannan matsala
wannan ba zai iya yiwuwa jihar Niger ta ci nasara wajen kaiwa ga gaci ba sai an dawo an yi abin da muka dade muna magana na samun hadaka tsakanin hukumomin wato jihar Niger da jihar Zamfara da jihar Katsina da jihar Kaduna da dai dukkanin jihohin arewa wanda ya shafi hata ita kanta jihar Nasarawa da jihar wato Kogi da jihar Filato da sauran jihohi sai gwamnonin arewa sun dawo sun yadda su zauna su yi aiki tare sannan kuma wato har ila yau akwai wasu sakukuna waɗanda na ya fahimci cewa su waɗancan wato masu aikata laifi a cikin dazuka wanda ya shafi na jihar Niger kamar sun bawa jihar Niger wasu shawarwari da kuma wasu hanyoyi wato waɗanda suke na sata ansa wanda idan jihar Niger ta yi amfani da su yanda ya kamata kuma aka samu masu basira da suka dora ta akan tsarin da ya kamata tare da samun haɗin kan sauran gwamnoni da kuma jihohin da suke makautaka da su da kuma wato samun jami'an tsaro waɗanda waɗanda za su tsayu masu kishi sannan ayi amfani da abin nan da muke cewa wato tsarin tsaro na cakuɗe ɗaya ne ya tsakanin al'umma da jami'an tsaro da kuma hukumomin gwamnati wato ayi community driven approach ayi amfani da ɗaukan mataki na ƙasa zuwa mataki na sama
to masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu kwa jima dauke da wani sabon shirin a madadin sashin Hausa na muryar Amurka Hassan Maina kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
so a gaida Mallam Hassan yanzu kuma ga shirin mu na gaba
da dan gari shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su
jama'a barkamu da wannan lokaci cikin wannan shiri muna dauke da tarihin wani kauye cikin karamar hukumar Dawakin Tofa ta jihar Kano mai suna Zangon Yan Kwando kamar yadda mai unguwar kauyen Zangon Yan Kwando Malam Bala Adamu Idris ya bayyana asalin waɗanda suka kafa shi mutane ne ɗan kasuwa dake zuwa daga sassan jihohin Katsina da kuma Borno a wannan tattaunawa da muka yi da shi mai unguwar yayi bayani tun daga yadda kauyen ya fara kafuwa har zuwa wannan lokaci da muke ciki
ni sunana Bala Adamu Idris mai unguwar Zangon Yan Kwando
tattaunawa tarihin wannan gari na Zangon Yan Kwando
to tarihin wannan gari ta Zangon Yan Kwando ni a garin na aka haife ni amma na bincike kakanni da iyaye ta masababin kafa wannan gari alhamdulillah kakanni na da iyaye na sun tabbatar min magana su ta zo guda ɗaya cewa na binciki tarihin nan sun gaya min ainihin wannan gari na Zangon Yan Kwando da ba gari bane fili ne gonaki ne na mutane amma akwai mutanen da suke zuwa daga Katsina daga gurare daban-daban sai su zo sai su mahada a gurin da masu sayan kayan su da masu sayarwa sai su kasuwanci a gurin alhamdulillah suna yi lafiya ana rabuwa lafiya sai suka ga cewa to tunda gurin nan ya zama mahada ce ya kamata a yi gari a wannan guri saboda haka sai aka ga dattawan guri da malamai sun gamsu da cewa a zo a yi garin mana saboda haka sai shawara su ta zama guda ɗaya ce sai aka zo aka ba da umarni aka tsaga filotai a wannan lokaci kowa ya gamsu da abin da aka yi Allah ya ji kan hakimin Dawakin Tofa dan Umar bin Kano Allah shi gafarta masa shi ya zo ya sa albarka a cikin wannan gari mai albarka yayi wa jama'a gari godiya yayi wa jama'a addu'a yayi wa garin addu'a kuma alhamdulillah addu'a ta karbu gari ya kafu an ci gaba muna zaune lafiya gaba ɗaya baki da ɗan gari ko Allah yana kashi muna zama da su lafiya
zuwa yanzu shekararsa nawa wannan gari da kafuwa
wannan shekarari an kafa shi shekarar 1958 saboda haka garin nan shekarar 61 da kafuwa
waɗannan irin kabilu ne suka fara zama a cikin wannan gari
ainihin kabilun da suka fara zama a ciki ba kabilu bane kakanninmu ne da kakannin kakanninmu su da suka kafa gari kuma su ne suka fara zama a cikin wannan gari ainihin su mutanen nan mutanen jihar Borno ne Allah ya kawo wannan guri suke mu'amala wannan kasuwanci har Allah ya kaddara aka kafa wannan gari kuma Allah ya masa albarka a halin yanzu
shi wannan gari mai bambanta shi ga sauran garuruwa
eto abin da ya bambanta wannan gari da sauran garuruwa alhamdulillah akwai garuruwan da aka kafa su kafin a kafa wannan gari kuma wannan gari an kafa shi daga baya kuma Allah ya masa albarka Allah ya fifita garin ya fifita mutanen garin fiye da sauran garuruwan da aka kafa na kusacin sa da shi wannan shine ƙarin jin daɗin mu kuma har yanzu alhamdulillah
me wannan gari ya shahara da shi
wannan gari ya shahara da sana'a guda ɗaya ita ce sana'ar kwando na saka muna yin kwandon da itatuwa akwai kwatankwacin itacen geza akwai sarƙaƙiya akwai sabara akwai marga akwai lalle duka wasu abubuwan muna yin wannan sana'a da su
shi wannan kwando ana fitar da shi zuwa gari ne ko kuma ƙasashe
alhamdulillah wannan kwando din Najeriya duka ba inda ba a kai shi kuma ina mai tabbatar muku da cewa daga Niger an zo an sai kwandon nan bamu san iyakacin sa ba an zo an sai kwandon nan daga Kamaru bamu san iyakacin sa ba Ghana Chadi Mali duka an dau kwandon nan an kai shi kai ina ne tabbatar maka da cewa an dauki kwandon nan an kai shi Saudiya ma
duba da tsawon lokacin da aka dauka ana gudanar da sana'ar kwando a wannan kauye har yanzu ana gudanar da wannan sana'a ta kwando
har yanzu babban alfaharin da muke da ita ya isa domin ana yin ta har yanzu ko wani iri ake so muna da shi muna yi kuma ana yi har gobe alhamdulillah
baya ga sana'ar kwando akwai wani abu da shi wannan gari ke takama da shi
eh to mu dai a iya sanin mu da tarihin mu ba mu da wani abu da muke takama da shi akan sana'a a yanzu illa wannan sana'a ta kwando
idan ba manta ba dai a wani lokaci cikin shekarar 1985 ne aka tashi masu sana'ar kanikanci a unguwar Kwakwaci a Katsina Road cikin birnin Kano zuwa wani sabon guri bayan kauyen Dawanau cikin karamar hukumar Dawakin Tufa aka yi kuma sa'a ya kasance kurkusa da kauyen na Zangon ƴan kwando
wata masana'anta da Allah ya hukunta aka kawo ta tun zamanin gwamnatin Muhammadu Buhari wacce yana aikin soja ita ce Kwakwaci to alhamdulillah yaran mu su ma sun shiga sun fara shahara a cikin harkar wannan sana'a ko yanzu mun gode mun gode mun gode alhamdulillah
shi wannan gari Zangon ƴan kwando akwai wani kirarin da ake yi mishi
eh to kirarin da ake masa wanda na sani ne bincike shine ake cewa Zangon ƴan kwando madafa tuwo garin Dangage wannan shine kirarin da ake wugar
wani irin kalubale shi wannan gari yake fuskanta a halin yanzu da kuke bukatar mahukunta su sani
muna da asibiti wanda a tenuwar kwankwaso ta ƙarshe ita ne Allah ya kawo mana wani iftila'i iji tausayin mu ijinjina wannan abin ya zo ya alƙawarin gina mana asibiti alhamdulillah an zo an fara ginin wannan asibiti an ci gaba daga ƙarshe gwamnati ta faɗi Allah ya kawo mana Ibrahim Shekarau izo ya dora mana akai an yi duk gudunmuwar da za a yi an yi an kuma kammala asibiti an fara aiki sosai ka'in da na'in har a yanzu haka ana aikin akan danje shaka tafi shaka tafi shaka tafi to amma asibitin ya sami matsala ta yayewa iska shine ya burbura ta shigar da kwaruka dai duka dai abin muna bukatar tallafi akai sannan akwai sashin makarantar primary da muke da ita muna bukatar wannan primary a shigo ciki gwamnati ta duba ta ga menene abin da ya kamata ai mana saboda gaba ɗaya yaran mu gaba ɗayan su a ƙasa suke zama babu wani dalibi da yake akan kujera duka daga rabin aji zuwa aji ɗaya har aji shida a ƙasa suke muna neman gudunmuwa a gurin gwamnati a taimake mu sannan akwai maganar ruwan sha muna da ruwan sha to amma akwai rijiyoyin mu na burtsatse wanda gwamnati ta zo ta yi rijiyar burtsatse guda biyu ɗaya akwai ruwa ɗaya ta lalace tun sannan akwai wasu wani dan kasuwa da yazo ya taimake mu imani rijiyar burtsatsen guda biyu alhamdulillah shi ma ɗaya tana aiki ɗaya ta tsaya tuntun wannan shine kalubalantar da muke ta fuskantar da
kan matsalolin da mai ungwar ya zayyana muka nemi jin tafakin kansilan yankin Malam Zakariya Abubakar wanda ya ce baya gari amma ya tabbatar mana ta wayar tarho cewa gwamnati na sane da waɗannan bukatu nasu kuma tana shirye-shiryen share musu hawaye wannan shiri haɗin gwiwa ne tsakanin tashar Freedom Radio a Kano Nigeria da kuma sashin Hausa na muryar Amurka wato BOA
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar BOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.